إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أكو غوتن جماد الآخرة هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو لأي لقري حدود أربعين دبو وندا يداتي للإصاف رانر شاشدا غوتن جنواري شكرا ميلادية تدبو بيودا أشرين دبو wannan shine kaset na 250 cikin jarigiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ali fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da tafarki da tsarin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji nesa da iyalan shi nesa da littafan shi Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ana biye muna ci gaba da tattauna mas'ala da malam ya bijiro da ita gaba da hadithul ifk wato tarihin wa wannan wato qadi da kazafi wanda munafikai a garin Madina karkashin jagorancin Ubay ibn Salul suka kera ƙarya suka danganta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya dauki dawainiyar barantar da ita da kansa wannan kissa tana dauke da wato fiqhu ne matakar yawa shine muka lalubo wasu daga cikin masail fiqhiyya na wannan ainihin qadiyya a inda muke karanta su za mu tashi a raqami na 20 daga cikin wato fiqhu guda 100 da muke so mu fada a takeice game da wannan qadiyya ta hadisatul ifk lamba ta 20 shine yace adawatul munafiqina wa hiqduhum ala almuslimin wannan kissa tana tabbatar da irin gaba da mummunan nufi wanda munafikai suke wa musulmai yadda suka tsaya suka tsara ƙarya dan tsai su rikita al'umma a shiga cikin dimuwa su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa su cutar da iyalansa su cutar da dukkanin masoyansa babu shakka wannan yana faruwa ne idan akwai bakar kiyayya wanda ke tsakanin musulmai da waɗannan wato munafikai albuhtan jisrun yaqudul mar'a ila ma fihi halaku kirkiran ƙarya shacifa'i to wata gada ce wacce za ta kai mutum zuwa ga halaka hanya ce ta halaka fadin ya dauko nan daga fadin ta fa halaka man halaka fi sha'i Aisha take cewa yayin da al'amarin ya faru sai aka samu wasu sun halaka a cikin wannan sha'an malamai sun tattauna shin a wajen wannan mas'alar akwai bambanci tsakanin shi wanda ya kera ƙaryar da waɗanda suka yada haka nan kuma kowace ƙarya da za a iya yadawa akan wani shin akwai bambancin zunubi da bambancin kulfa tsakanin asalin al-kadhibul awwal wanda ya zauna ya kera ta da kuma sauran makaryatan tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa wanda diya yake yada ƙarya to ya ishe shi yake yada kowane zance wannan ya ishe shi zama makaryaci to amma matakin ƙaryar shi ba za ta kai matakin wanda ya kera ba domin a cikin hukuncin da aka yi ma an bambance su da aka ce a musu bulala sai Allah kuma ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum huwa azabu shi azaba kai za a mai ta lahira azabun azim azaba mai girma a lahira da za a mishi tace sakamakon shi to adamu ikhbaril marid bima yazidu maraduhu wa yukaddiru safa wa hayatihi ya da gaskiya abin da mun fahimta a wannan labarin shine ba a baiwa mara lafiya labarin da zai kara mai ciwo labarin da zai kara rikita mishi rayuwa idan mutum ba shi da lafiya ko da kuke jinyar shi za ku dinga kulawa da me ya kamata a gaya mushi bai kamata a gaya mushi domin a Aisha ta kwanta rashin lafiya bayan an dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mata wannan labarin ba wanda ya gaya mata idan mutum bai da lafiya kuma ku zo ku ƙara ce mushi wani ya rasu ko an yi hadari a wuri kaza ko yayi asara iri kaza ku gaya mushi labarai dai masu matsala wanda za su iya ƙara daktu dam su ƙara mushi wato abin nan hawan jini ko su ƙara rikita cutar da yake fama da ita wannan bai dace na 23 malam yace karimu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallama ma ahadihi la siyama idashtakat wahidatun min hunna wannan kissa tana nuna mana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da halin girma da kyautata ma iyalansa musamman idan wata ba ta da lafiya idan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da lafiya shi yake kula da kayansa la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki ta iya bambanci cewa a wannan karan bata ga irin tausayin da ta saba gani tare da shi ba to kenan asali game da dabi'arsa shine tausasa ma marasa lafiya a gidan shi shi yake ya kula da su ya ba su magani yana musu addu'a yana zama kusa da su yana tambayar su ya jikinki ya kaza ya kaza yana kula da iyalin shi ba su da lafiya wannan yana daga cikin sunna ƙara ma iyali wato jin cewa lalle ana girmama su ana mutunta su wannan kada ya isa ya bata wato athika jin abin nan karfin jikin cewa za ta samu sauki malam yace ar-rabi'u wal 20 haya'us sahabiyat wannan kisa tana nuni zuwa ga yadda mata cikin sahabbai suke da tsananin kunya da suka ce mene ta ce wala nakhruju illa laylan ila layli mun kasance ba ma fita mu je ko ina daga dare sai dare matan sahabbai sun kasance bai daga cikin dabi'ar su fita barkatai irin dabi'ar matan waɗannan zamanna ko wasu zamanna irin waɗannan ba sa fita sai da dalili mai ƙarfi kuma ba sa fita ko da dalilin sai da daddare musamman irin wannan fitar wanda muka ji a cikin kissar shine suna fita ne zuwa bayan gari domin biyan buƙatu na dan adam a lokacin ba a yin banɗaki a cikin gidaje yani liqaba'il haja ba sa fita dan biyan buƙatar su sai da daddare yana daga cikin alamar kunya idan mata suna fita ne kawai sanda ba ma za a gane wace ce wacce ba a cikin duhu ne ba ma za a ganta ba kuma akwai karancin ma waɗanda za su iya ganinta domin bisa al'ada mutane sun fi yawa da rana da zaran dare ya yi mafi yawan mutane ba wanda yake da uzuri ba za su shiga cikin gidajensu al-khamis wal-ishirun qala fil fath ibnu hajar ya faɗa cikin fatul bari cikin mujalladi na 8 daga shafi na 479 yace wa fihi annal mar'ata idza kharajat li hajatin tastahibu man yunisuha aw yakhdimuha mimman yu'manu alayhi yace yana daga cikin abin da zamu karanta a wannan kissa shine idan mace ta fita da dare za ta je anguwa kuma ba da dare ba to yana da kyau ta samu abokiyar rakiya yar rakiya wanda za ta dauke mata kewa kuma wanda za ta yi mata hidima kuma wanda aka amince akan za ta taimaka mata babu wani matsala wato za ta tafi tare da kawarta ko kanwarta ko kaninta ko wanta ko mijinta ko duk wani dai wanda zai iya rakata cikin aminci yana daga cikin abu mai kyau wanda kuma ina jin kuma da a nan kasashen al'adar mu ce da daga baya ne wannan al'ada ta fara yin karanci da duk sanda wata mace za ta fita matar aure ce ko budurwa ko bazawara to za ta nemi wata yar rakiya daga cikin gidansu zo ki raka ne ko kasuwa ko za ta je gun ta'aziyya ko za ta je gun zance ko fira duk inda za ta je ta kan nemi yar rakiya adadi ba sa fita ɗaiɗaiwar su wannan yana rage musu yiwuwar samu wata matsala ko kuma su shiga cikin wata matsala za su iya taimakawa junansu a kai na 26 makanatu man shahida badran min as-sahaba a cikin kissa akwai bayani akan darajar sahabban da suka je badar misbah yana daga cikin waɗanda suka shiga cikin wannan matsala suka yi kuskure amma saboda ya kasance daga cikin badariyawa Aisha da kanta take kare shi cewa kar a zage shi saboda badari al-adhabu an 'irdil muslimi idha sami'a ghaibatan fi na daga cikin abin da zamu karanta a wannan kissa shine kare mutuncin musulmi
hadisin da kaji ana yin wata gulmarsa fadin Aisha take cewa bi'sa ma qulti atasubbina rajulan kad shahida badara mahaifiyar Mista ta ji damuwa tana jin damuwa akan abin da danta yi sai take ce ma Aisha ai ko Mista ya shiga uku ya lalace ya zama mutum banza Aisha na jin wannan tace Allah wadaran maganarki ya kike zagin mutumin da ya je Badar kaga ta kokarin kare mutunci shi to wannan yana daga cikin sunna shi 28 yace addu'a wa ala shakhsin ala shakhsi sabbun mu kuwa addu'a ga mutum zagi ne ma'ana zagi ba sai an ce ka ci abu kazan ka ba muguwar magana ko muguwar addu'a ko tsinuwa duka ana lissafa ta a cikin zagi domin ita uwar ta ce ne ta isa misbahu misbahu ya zama dan wofi ya bai da albarka Aisha kuma ta fassara wannan da cewa atasubbina kina zagi to zagi ba wai sai mujarradin fadin abinda aka sani zagi na asali ka ci kaza ko kin ci kaza ko kaza 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 ba abinda zai zama batanci tsinuwa ko abinda zai zama bin nan aibatawa duk ana iya fassara shi da sunan zagi a yaren larabci nusratul mazlumi walau kana adh-dhalimu qariban wal mazlumu ba'ida yana daga cikin abinda zamu koya a cikin wannan kissa shine nusratul mazlum taimakon wanda aka zalunta walau kana adh-dhalimu qariba koda kuwa wanda ya cuce shi makusance shi wal mazlumu ba'ida koda wanda aka cuta din baya kusa da kai da kake kokarin kare shi fa ummu misbah lam tuhaba walada mahaifiyar Misbah bata zaɓi ta goyi bayan ɗanta ba kaga ɗanta shine abzalim kuma kana qariban ilaiha Aisha bata kai kusanci da ɗan gare ta ba amma da haka ta zaɓi ta goyi bayan gaskiyar ta san Aisha akai fira ta kare ainihin wato ɗanta akai fadlu ummi Misbah radiyallahu anha wannan ya bai wannan mata falala cewa mace ce ta kwarai mai son gaskiya jibiyar da dai uwa take da ɗa wanda a bisa al'ada galibin iyaye sukan iya kare ɗansu akan duk laifin da ya yi ɗansu dan ya yi laifi ba za su ainihin wato kware mishi zani a kasuwa ba za su goyi bayan shi ko da duk duniya an haɗa akan tuhumarsa ko da an kama shi da laifin da gaske za ka ga ita uwa za ta ce ƙarya ne shari'a ke wa ɗanta da yi wannan to amma ita wannan mata ta zaɓi ta faɗi gaskiya ta bi gaskiya wanda ya ƙara mata falala a bisa falala take da shi alwahid wa falasun anna rajiha anna almurada bi dhalika qaulullahi tabaraka wa ta'ala li ahli badrin if'alu ma shi'tum wajen fassara abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ce wa mutanen badar if'alu ma shi'tum faqad ghafara Allahu lakum ku aikata abinda kuka ga dama Allah ya gafarta muku sai malamai suka yi sabani wasu suka ce ana nufin daga wannan lokacin mutanen badar ba za su yi zunubi ba to wannan magana ce marjuhiya ba ta da ƙarfi wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi za su iya yin zunubi sai ta ce magana mafi ƙarfi da yake faɗa mana a nan cewa abinda ake nufi da if'alu ma shi'tum faqad ghafara Allahu lakum anna adh-dhunuba taqa'u minhum cewa mutanen badar za su iya yin zunubi lakinnaha maqruna bil maghfira amma an riga an gwama da gafartawa tafdilan lahu dan falalar da Allah ya kara musu ala ghairihim fiye da sauransu bi isabi zalika sakamakon abinda suke da shi na zalikal mashhadil azim wannan aiki mai girma da suka yi a Badar wannan kuma yana nuni zuwa ga musulunci ya san darajar duk wanda ya mishi alheri musulunci baya manta alheri wa marjuhiyatil qawlil akhar kuma wannan kisa tana nuna mana cewa ɗayan zancen ba shi da ƙarfi shine mene annal murada annallaha ta'ala a samahu wanda suke ganin cewa Allah ya tsare mutanen badar fala yaqau minhum dhanbun ba za su taɓa yin kuskure ba wannan zance ne mai rauni wannan magana ta tana cikin Fathul Bari a cikin juz'in shi na 8 da haka mutanen badar suna iya yin laifi da kuskure da kowane dan adam yake amma Allah ya riga ya gwama wannan laifin nasu da gafartawa malam yace tambihu ga wata fadakarwa لما أشار الحافظ في الفتح إلى هذه الفائدة قال يعني ابن حجر يي إشارة زواج ونم فائدة أتكلم فتح الباري سيتي نبه على ذلك الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به yace wani malamin mu mai suna Sheikh Abu Muhammad Ibn Abi Jamra shi ya nuna mana wannan fa'ida Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi sai malamin yace fa aina nahnu min hadhihi al-amana al-ilmiya mu ina muke da irin wannan amana ta ilimi wannan yake ce ma amana al-ilmiya ka'ida ce a cikin bincike cewa duk abin da ka fada ko ka rubuto wanda ba naka ba na wani ne ka karanto duk wata fikira ko wata idea ko wani tahlil din magana da zancen wani ne ka kai amfani da shi to abin da yake dole a kanka shine ka tabbatar ka fadi waye fadi wannan magana a ina take a wani littafi a wani shafi a bugun wata madaba'a kai documenting kai acknowledging kai itirafi da cewa magana gware ne wannan shine abu sananne a duka duniyar bincike sawa'un ta turawa ce ko ta musulmai kuma ana kirga wanda duk yake yin haka a matsayin mai laifi a matsayin mujrimi yayi babban laifi a cikin harkar bincike kuma an kama shi ana Allah wadare da laifin da kuma ba a daga kafa akai amma duk da haka zaka ga mutane ba su damu da wannan mutane suna cikin yanayi na satar fasaha da kuma rashin wato jin kunyar yin haka maimakon ba magana kwaya daya ko layi biyu ko shafi guda wani zai iya wankan gaba daya risasi din da wani yayi ya wanke ya daure ya sa sunan shi wannan dalibai musamman a jami'o'i suna yin wannan ta'annit an shagari musamman a kasashen mu da ba a san mutuncin ilimi ba sai mutum ya tashi daga jami'ar ABU ya je ATBU ko Maiduguri ko Ilori ya dauko wani research irin wanda aka yi a field din su sai zo ya canza suna ya canza lamba ya canza shekara ya canza acknowledgement kawai ya bayar shi ma ba shi digiri to tun ana yin wannan a karanan digiri na first degree diploma NCD yanzu kuma har post graduate ba'ana har da malaman kenan sai ka ji an kama malami wanda ya PhD sai a kama shi da wannan irin laifi kuma wannan laifin fa a cikin research kamar laifin shan giya ne ko sata ko zina a musulunci wato kabira ce ne ka bayar plagiarism kuma gani kabira ce ba ai kankanuwa ba so dai zaka ji wannan labari a wani lokaci haka ji an buga a jarida ko kuma a zo a ji kunya jami'a ta samu kanta cikin embarrassment ka ji wani ya buga ga professor garin bincike na assessment din takardun sai a gano duk takardun na boge na ƙarya ne na wanki to wannan mu kiyaye shi jama'a kai kokari din maganar da ka kwafo ka faɗi maganar waye ya fi maka zaman lafiya da kwanciyar hankali amma wasu suna so ne irin na yahudawa yuriduna an yuhumadu bima lam yaf'al suna so a yaba musu akan abin da ba su aikata ba kai kokari kai dinga irin abin da ibnu tumiya yake faɗa wa ruddu uhdataha ila nuqaliha kamar da komai zuwa ga wanda ya faɗi shi kuskure ne babba shi sai ya ishara ya ce to mu yanzu yaya muke malaman da za su ga duk suna yin wannan dan kodiyo duk litafin shi suna cike da haka kalawani duk litafin da muke karantawa na malaman musulunci haka su shi kanshi isnadi shi ma acknowledgement wani ne ya gaya mana ya ce daga wani ya ce daga wani ya ce daga sahabi wani shi kuma ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ka kiyaye irin wannan ta'annuti Allah ya sani malam ya ci gaba da cewa asali wa salasun idan المرأة من زوجها إذن المرأة من زوجها لخروجها ina daga cikin abin da ku yinta a cikin wannan hadisin shine mace takan neman izinin mijinta in za ta fita bai halasta ga mace ta dinga shiga tana fita haka nan kawai ba tare da izinin mijinta ba ko waliyinta in ba ta da miji idan dattijuwa ce ko karamar yarinya to za ta nemi izinin waliyinta wanda yake shine jagoran al'amarin rayuwarta sawa'un mahaifi ne ko waninsa sai dai malamin sun yi magana cewa akwai abinda in a al'adance an saba ba a neman izinin irin wannan to babu laifi ko kuma wanda ba matan shi ya ba matan shi izini budadde akwai abinda a al'ada ba a jira neman izini a ce ana gobara a cikin gidan za ta fita ta nemi tsira kaga wata jira neman izini wannan baya ta dinga neman waya tana kiran shi wata kula a san inda za'i daga baya to wata kila kuma misali a ce ma'aikaciya ce dama kullun tana fita ranakun aikin ta to kaga wata kila wannan tana da izini musbaqan cewa duk rana yake ko kifta ko da ba fada a baki ba amma lisanul hal ya nuna haka to inda bata saba zuwa ba shine dole sai an nemi izini wannan kuma kaga ta nemi izini za ta je ina za ta je gidansu inda aka auro ta Aisha da ta ce mishi ata azan li an atiya abawayya kenan koda gidanku zaki je ba daidai bane kice tunda gidanku ne ba sai kin nemi izini ba sai kin nemi izinin mijinki sannan zaki fita haka shari'a ta tsara as-salisu was-salasun ta'ziyatul musabi bi kalamin yunasibu da gaskiya abin da mu fahimta a cikin wannan hadisin akwai wato yima mutumin da musiba ta same shi gaisuwa da abin da zai dace da yanayin da yake ci a fada mishi magana za ta rage mishi bakin ciki ta kawo mishi wato tasliya ya ji sauki da mahaifiyar Aisha take ce mata ya bunayyatu yake yata hawuri alayki ki dauki wannan abu da sauki fa wallahi na rantsa miki da Allah laqallama kana timra'atun qattu wadhi'atun inda rajulin yuhibbuha wala hadara'il illa kasarna alayhi tace mata na rantsa da Allah kadan ne za a samu matan take imra'atun qattu wadi'a wadi'a bi ma'ana kikkiawa ko kuma hadiyya kamar yadda gowa riwayar muslim wacce ta samu shiga a wurin mijin to Aisha kuma tana da duka biyu kikkiawan mace ce kuma ta samu shiga a gun mijin mijin naji da ita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha mutumin yana son ta mijin wala hadara'ir kuma tana da kishiyoyi illa kasarna alai face sai sun tsananta mata kire kike matar da miji yake ji da ke zaki ji dadi a gun mijin kina da fada amma kuma zaki biya farashi a gun kishiyoyi wannan shine kaidar rayuwa zaki biya farashi za su miki makirci iri daban-daban za su jefar da magana za su yi abubuwa iri daban-daban wato tunda kowace ni'ima da Allah ya ba mutum sai ya zarce shi da ita don Allah ya baki ni'imar samun martaba da shiga a gun miji kuma Allah da miki jarabawa da abokan zama waɗanda ba za su kyale ki haka nan kawai salan alinki ta da'in kai baki da matsala ba za su kyale ki wasu ma har za su kai ga abin da ya saba wa shari'a ta yi wata mata miki asiri wata ta kala miki sharri wata ta cutar da ke har kisa wasu suna yi to dan haka wannan magana ta faɗa ma Aisha ita ne dan ta ji sauki cewa to ai ke kina da shiga a gun mijin ko mijin na son ki dan haka da muke expecting cewa dole wani abu zai biyo baya darra da aka ce dara'ir shine abinda da Hausa yake cewa kishiya jami'i ne na darra Larabawa suna ce ma kishiyoyi dara'ir saboda suka ce li anna kullu wahidatin minhunna yahsulu laha dararun min al-ukhra bisabab al-ghayra saboda kowace tana jin cutarwa tana samun matsala da ƴan uwarta sakamakon kishi ba wata mace da zace tana zaune da kishiyoyi ko abokan zama ko kuma ba ita kadai ce a gun mijinta ba tace ko ba ta jin wani damuwa to wannan damuwar shi sa sos din damuwar ake ce mishi darra wato mafitar cutarwa ina fata mun gane fa'ida ta 34 shine qaulu subhanallahi qaulu subhanallahi inda ta'ajjub san da wani abu ya baka mamaki ko ya burge ka to kada kai ashar kada kai fito kada kai ihu sai kace subhanallahi wa qad tahaddatha an-nasu bi hadha kamar yadda Aisha ta fara ce subhanallahi abinda mutane suke fada kenan wa fihi mashru'iyyatu at-tasbih inda sama'i ma ya'taqidu as-sami'u annahu kadhib haka nan akwai wato shar'ancin kai tasbihi sa'ad da kaji wani abu da kake kudurta cewa ƙarya ne wa tawjihuhu huna annahu subhanahu wa ta'ala yunazzahu an yahsula liqarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadnisu ma'anar wannan magana anan ana tsarkake Allah daga cewa Allah ba zai bar makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su samu wannan irin datti na zinaba fa yushra'u shukruhu bitanzihi fi misli hadha dan haka shari'a ta nuna a abautawa Allah ta hanyar tasbihi na wato subhanallahi nabaha alaihi abubakar ibn al-arabi ibn al-arabi shi faɗi wannan kamar ibn hajar ya kawo fatul bari malam yace na 36 khabarul wahidi la yufidul yaqin labarin mutum daya baya tabbatar da cewa yaqini hakikatan abun ya faru duk da yake ana karban shi ai aiki da shi amma karfin hujjarsa ba ta nuna yaqini daga ake buƙatar a tafi neman ƙarin hanyoyi na labarin kama ashara al-hafiz li qawli aisha kamar yadda ibnu hajar ya faɗa aisha take cewa la astai bi astai kinal khabara min qiblihi na tafi gidan mu ne dan naje na tabbatar da labarin da naji agun mahaifiyar misbah nace bari in je gida in ji tabbacin labarin agun iyayena ai kaga ta yadda da labarin da waccan ta kawo mata amma hanya ɗaya ce take yi ta to hanya ɗayan nan bata isa ba musamman a wannan labarin da yake da ainihin wato very sensitive to labari ne yake khatirin jiddan tana buƙatar ƙarin hanyoyi wala yunafi hadha annahu maqbulun fil aqaidi wal ahkam wannan kuma bai karo da cewa ainihin wato ya saba ana karban shi khabar wahi a cikin aqida da hukunci hukunci na 37 al-islamu baina zawjaini bi hamli al-mar'ati ala as-sabr daga cikin hanyoyin yin sulhu kullun tsakanin mata da miji in ana rikici shine a nuna wa matar ta yi hakuri ina aka ciro wannan yanda su iyayen suka nuna wa Aisha ta yi hakuri da abin da ya faru ta bi mijinta galibin mata a wannan zamanin da suke ji cewa sun yi boko ko kansu ya waye ko feminism da wannan aqida ta samun yancin mata ta zo duk sanda ka ce mace ta yi hakuri idan mijinta na cire ta sai daga cewa ai ba ai mata adalci ba to shari'a ce take providing wannan means duk sanda aka ce kamar yadda nake faɗa a wani katu da makarantar da shugaba da mahaifi da miji da malami wanda duka waɗannan na soshin shari'a sun zo da cewa a bi shi a musu biyayya da da'a wannan bai nufin wai kullun suna kan gaskiya ko mun gane ba dole bane ya zama mahaifinka da aka ce mai kamar biyayya a wannan ishin da ya hada ku ba dole ne ya zama shi ke da gaskiya ba haka shugaban da aka ce a mai biyayya ka a mai tawaye ba dole ya zama akan gaskiya yake ba haka mijinka da za a ce ki hakuri da shi ba dole bane ya zama akan gaskiya haka malami hasali a gun malami ma sai da aka faɗa karar cewa kai hakuri da rashin mutuncin malami ma'ana kamar su malamai amma san suna da irin wannan a ɗabi'a su suna da wani lungufarcin da za su dinga yi maka to da aka ce ayi hakuri da su shari'a ta nuna ayi hakuri da su bai nufin wai kai da aka ce ka hakuri da su din wai ba a san amma yanzu galibi mata abinda suke tunani kenan duk sanda mata suka muku tambaya akan wani hali na mazan su in ka ce mace ta hakuri sai ta ga cewa wannan fatawa babu adalci ta fi son ka zuga ta ta fi so kawai a ce ta nemi yancin ta ko ta kashe auren da sauransu to wannan ba daidai bane ya ku yan uwa mata abin da yake daidai shine ku ci gaba da yin hakuri din yadda iyayenmu da kakanninmu na da suka ta hakuri har aka samu da wannan al'umma to yanzu ma sai an ci gaba da yin wannan hakuri amma lil asaf babu shakka yanzu wannan hakurin yayi karanci yayi karanci sosai a cikin mutane domin dama na daga cikin halayen da ke biyo bayan irin wannan yanayin na capitalism da waɗannan al'adun na turawa feminism capitalism wane ne dukkaninsu babu mabda'i na haƙuri a cikinsu babu tunanin haƙuri don gaba ko kawaici ko mutum ya yafe haƙƙinsa duk babu wannan a ciki to abin da ya kamata mata su gane kenan kin Allah ya zauce ki da miji wanda yake da wani hali mara kyau rowa ko rashin kirki ko faɗan baƙan magana ko wulaƙanta iyayenki ko yana yin wani abu na fasikanci ko kina zargin shi da wata ɓarna ko wani cutarwa abinda yake so ki haƙuri ki ta mishi addu'a Allah ya shirye shi ba kai kawai shike ne kici kai ba za ki auren ba in kin rabu da shi ma kin auri wani mijin shi ma za ki same shi da wata ɗabi'a wanda ba wannan ba ko irin wannan ko fiye da ita sai kai suna cewa to wai su mazan su ba za a ce su haƙuri ba dama su maza akan haƙuri su gyara dama su akan haƙuri shi ne default din su din namijin da bai da haƙuri kullum sai ya ɓata da mace to ke ma ana umurtar ki shari'a tana umurtar ki da cewa ki dinga yin haƙuri da halin da kika samu mijinki a ciki na talauci ko rashin kirki ko rashin imani ko zalunci ko san kai ko duk wani hali mara kyau to haƙuri zaki kuma ki san cewa wannan aure hanya aljanna ce kuma hanyar aljanna ba ta samuwa haka nan kawai salan alin haka kawai a bagas baki sha wata wahala dole daraja aljanna na nufin sai an sha wahala sai an yi aiki da asali sai ki hakuri kuma ki hakuri don ƴaƴanki don makomansu abun mamaki wani abu da yake yawan faruwa a cikin al'ummarmu mace tana zaune da mijinta in ya ce zai yi aure ai ta rigima da ita ta ki yarda wata har a kai ga ta rasa auren waccan da ke waje kin ga ta samu miji kenan daga ita sai shi da kike da wannan da kuma ta ki zama aka sake ta sai kuma ga sai tana bin wani wanda yake da mata kuma tana so kuma yanzu ya aure ta kuma shi ma yana da mata da kuma ta ki da ta zauna da inda za a bata matsayin uwar gida ma ko ana ganin tana da alfarma ana ganin ita aka wa ba daidai ba yanzu kuma tana so ta shiga cikin hurumin wata irin wannan hurumin hala ita ma wannan ta ce ita ba ta yadda ba ya raki ce ko kuma ko da ta yadda yanzu kin shigo dai mijin da ya zama dai kuna share da shi abin da kika guda a can din kuma kin zo kin samar da shi a waje wanda ko ba dole ya zama wannan mijin ya kai wancan ba mahala wata ma kuma hakan ya gagara sai dai ke ta bibiyan shi tana mishi messages tana mai flash tana mishi farfari da ido kuma shi ya ki yana tunanin me ya fito ita daga gidan wancan mijin Allah ba ta da kirki sai aka mata mata su gane wannan Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa al-istishara sunnatun nabawiyya neman shawara sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da shi da cikin wannan hali ya nemi shawara abun sayyidina Ali ya nemi shawara abun wannan baiwa da muka ji tattaunawa akan wace ce ita ya nemi shawara abun Usama su dan Zaid da sauransu da haka yana daga cikin halin mutanen kirki wanda annabi shine jagoran su neman shawara musamman akan abin da ya zama yana da ainihin wato sarkakiya karase da zaka yi dashi al-istisharatu al-fadili al-mafdul in ka tashi neman shawara ya halasta ka nemi shawara abun na kasa da kai a bisa al'ada kaga ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da kowa to kun wani ne mu shawara kenan hala da sai dai ne ma abun jibril misali shine abokin sa ko to amma duk wanda ne mu shawara na abun sa kasa suke dashi ko dai kanne ko al'umma sa da sauransu to kaga amun saba al'adan ta zaka nemi shawara abun mahaifinka abun yayanka abun shugabanka a office abun malaminka abun limamin angonku to babu laifi ma ka nemi shawara abun kaninka abun kanwarka abun matarka abun mai gadin gidanka abun wani mai saida abun nan wani mai saida rake da ke kwana a zauren gidanka da zaka yi neman shawara abun su ya danganta ga abun zai iya bada shawara babu laifi a kan karka zama kana da girman kai kana ganin duk wanda kake gaba da shi ba za ka yi samun wata fa'ida a wurin sa ba idan su shira jama'atu faqad yusibul mafdul wa yukhtul fadl yana yiwa idan ka nemi shawara abun mutane daban-daban wani wanda yake na ƙasa ya dace da gaskiya wanda yake na sama bai dace ba sayyidina Ali yana gaba da wannan baiwa ya bada shawarar da bata dace ba ita kuma ta bada shawarar da ta dace misali haka la yalzamul akhdhu bil istishara idan mutum ya nemi shawara ka ba shi shawara ba dole bane sai ya aiki da shawara ka da haka in bai aiki da shawara ka baka dinga jin haushi kar kuma gobe in gazo ne ma ka ce a wannan ma na gaba baka ji ba in ka bada shawara ka gama iyanaka yayi aiki ko ba yayi aiki ba wannan ya rage nashi wahiya ghairu mulzama ba dole bace akan wanda ya nema fa annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'khudh bi qawli ali radiyallahu anhu kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi maganar sayyidina Ali ba da yace ka sake ta kawai istisharatu ar-rajul lil mar'a idha umirat al-fitna zaka yi neman shawara abun mace idan babu wata fitina za ta biyo baya karkashin haka wata makwabciya ko wata wanda ka sani da tijuwa ko da kake ganin ta tana da wani nasibi akan wannan abin da ake magana malam ya ci gaba da cewa fadlu kullin min kullu fadlu kullu man dafa an Aisha radiyallahu anha wannan kisa ta tabbatar da falala da karfin gaskiya na waɗanda suka kare Aisha ka Zainaba wa Usama wa Usayd wa Sa'd ibn Ubada wa Sa'd ibn Mu'adh amin wa Ubay wa Abi Ayyuba wa zawjihi radiyallahu anhu ajma'in wadannan mutanen Zainab irjashi Usama dan Zaid Usayd Sa'd dan Mu'az da Abu Ayyub al-Ansari da matarsa Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su duk wannan kisa ta tabbatar da falalar su na 44 annal hamiyata lillahi wa rasulihi la tudhammu kama ashara al-hatib idan mutum ya zama yana da kishin addini kishin Allah da kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun zargi bane a zargi mutum akan ina aka samu wannan shine inda wannan sahabi yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dan kabilan mu ne ka bari zamu maka maganin shi in ba dan kabilan mu ne ka ba mu izini zamu yi maganin shi yanzu wannan abin yabo ne ba abin zargi kishi da nuna kauna da jin damuwar an cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hubbu ali radiyallahu anhu da nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali wannan hadisin na nuna yadda yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya bashi shawara fa ashara bi talaqihi laha riayata bi jalili sai ya bashi shawara cewa to karbi da ita kawai ka zauna lafiya idan ka samu mace tana da matsala ka zango ka rabu ta tafi abinta kaga ka rabu da wannan matsalar gaba daya sayyidina ali ga wannan shi a ganin sa abin da ya kamata ya ga ma dan uwansa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in shine abin da zai yi kenan to sai ya ga masa abin da yake gari ya kamata zabbun nabi sallallahu alaihi wasallam an irdi aisha wa safwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare mutuncin aisha da wannan sahabi da aka zarge ta da shi safwan dan asal ko ya kare mutuncin shi gabaki daya nusratul ansari lir rasul sallallahu alaihi wasallam mutanen garin madina sun cika alƙawarin su da alƙawarin da suka yi cewa za su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da za su iya a wannan kisa tana nuni zuwa ga yadda suka nace wajen fadin su a da wannan shugaba nasu yace ana a'adiruka minhu ya rasulullah ya manzon Allah ni zan maka maganin wanda ya maka wannan laifi sai kuma ya sake cewa khatarul haliyya hadarin da ke cikin kabilanci in mun tuna a wajen da wannan sahabi yace zamu maka maganin shi in ba dan kabilan mu bane ka ba mu dama mai maganin shi sai dan daya kabila wanda mutumin kirki ne shine Sa'adu dan Ubada ko sai kawai yace ƙarya kake wallahi baka isa ba yanzu wannan kabilanci ne ya motsa mushi to zaka kabilanci yana da hadari zai iya jefa mutum cikin abin da zai da rasa kuma yana daga cikin abin da babu shakka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maguzanci ne kuma yana da hadari sosai a cikin al'umma Allah ya yi mutane kabilu da dangogi don su san juna ba wanda yake da daraja akan wani sai wanda ya faɗa yin tsoron Allah to mutum ya kokari ya zama yana gina darajtawar shi ne ko rashin darajtawar shi based on tsoron Allah din ba based on kabilanci ko yanki ko bangaranci ba kullu bani adama khata'u dukkanin yan adam suna da yanayi na yin laifi ko kuskure wa minhum as-sahaba hatta sahabbai suna yin kuskure kamar yadda aka ce ijtahalatu al-hamiyya kabilanci ya rufe mushi ido walakin lahum min as-sawabiq ma yamhu anhum dhalika bambancin mu da sahabbai su sahabbai suna da ayyukan alkhairin da zasu sha makance waɗannan ɗaiɗaiwan laifukan da suke itlaqul kadhibi ala al-khata mun ji a cikin hadisin kuskure ana iya cewa ƙarya ne musamman a lokacin ahlul hijaz suna kiran abu da ya zama kuskure su ce ƙarya ne kamar yadda Sa'adu dan Ubada ya ce ma Sa'adu dan Mu'adh kadhabta la amrul lahi la taqtul ƙarya kake wallahi baka sai kashe shi ba yana nufin kai kuskure haka shi ma Usaid ya ce mishi kadhabta la amrul lahi la naqtulannahu ƙarya kake kai ma wallahi na rantsa da Allah sai mun kashe shi to ce ba mutum yayi ƙarya irin wannan larabawa musamman mutanen Hijaz suna faɗan ƙarya a mahallin kuskure kamar yadda zaka ji Aisha an ce mata wane ya bada fatawa sai ta ce yayi ƙarya tana nufin yayi kuskure to akwai abin da ya kamata mu lura game da harshe shine wajibi ne a lura da irin harshen mutanen da kake magana da su yanzu mu kaga a irin yaren mu misali na mutanen arewacin Najeriya ko Hausa Fulani ko Nufawa ko Yarbawa da sauran waɗanda suke magana da Hausa dan galibin mai ba Hausawan bane claiming ne kawai ko wanda muke magana da Hausa a matsayin lingua franca shine al-lughatu darija yaren da ya game ko ina a arewacin Najeriya har ma da wasu wurare wanda ba arewacin Najeriya ba in aka ce mutum ƙarya kake yi ido da ido cin mutunci cin zarafi ne duk haka mu kiyaye wannan jama'a musamman mu usare muna da wannan muna da irin wannan ɗabi'a tunanin cewa haka sunna ne babu inda suna ta ce haka babu inda suna ta ce ka kalli mutum babba wanda ya girme ka ko da abin da ya shi nashi ƙarya ka ce mashi ƙarya kake yi wannan ba sunna bane jama'a domin in sunna ce in ka fara zaka samu lada babu inda ka ce ka ci mutuncin mutum kuma ka samu lada idan mutum yana gaba da kai malamin ka ko sa'an ka ko ma wane ne idan yayin kuskure za a ga mai kuskuren shi amma za a ga mishi da usulubi wanda yake karbabbe a mizanin shari'a an yi ma Usaymin tambaya aka ce wai idan mun zo yin wa'azi wani usulubi ya kamata mu dinga amfani da shi usulubin tsanantawa mutane yadda zamu firgita su dole sai sun karba ko kuma su ji kaskanci yace ko kuma usulubin saukakawa yadda ta yiwu zamu iya ma kasa gamsar da su saboda abin ba mu faɗe shi da zafin shi ba Usaymin aka wannan tambaya tana nan akan YouTube ya bada amsa yace a da saukakawa ake yin wa'azi yace saboda ai Annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce je ma Fir'auna wa'azi ya ce ya je ya mishi da sauki wa qula lahu qawlan layyina kuma shi ma Fir'auna a ƙarshen al'amarin bai karba ba sai da sauki da aka mishi ka gane duk katul fiqih din kai ba da boka sai an karba ba da boka ka isar da sakon yadda ake so a isar da shi kuma duk mutumin da zaka yi wa'azi a yanzu ne kai Fir'auna kafirci ba ba zai ma taba kaiwa ba kai kuma ba kai Annabi Musa iya wa'azi aka ce mishi fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha وبالتالي لم يتذكر ولم يخشى كوما فهمتان wannan da na san wannan dabi'a ta shiga cikin mu da ake ce ma ustazai saurin ƙaryata mutane da saurin cewa ƙaryawa ne yake gaskiya ba daidai bane jama'a mu daina ko mu dinga kintatar lafazi wanda yake kai ma idan an fada maka ba za ka ji cewa an ci mutuncin ka yanzu kai da kake takama kai ustazai ne in wani ya ce ba ƙarya kake ya za ka ji wanda kuma wataƙila kana ganin kana sama da shi ko kuma hala abin da kake faradin gaskiya ne shi ne bai fahimta ba ko kuma mujarradin sabanin fahimta ne wanda ɗabi'a ce ta dan adam to ba muhalli ne da zaka dinga kokarin sai ka aibata mutane sannan zaka isar da cewa kai ustadi ne kai mai taurin kai ba na'am ko a halin fushi ne kokari ka dinga zama din zuciyarka amma idan ka faɗa a fushi abin nufi su masu sauraronka za su iya baka uzuri amma kai wannan bai kamata ya zama uzuri gare ka ba amma su mutanen da suka ji ka to babu laifi su ɗauki fushinka a matsayin uzuri musamman su san ba ɗabi'a ka bace amma kanka ɗauka wai kai dan kayi a cikin fushi shikenan babu zunubi ko kamar yadda ake magana kan talaqul ghadaban dan mutum ya fushi ya saki saki yayi in dai ba fushi wanda ya fitar da shi daga hayyacin shi ba to kuma kai dan wiwi ne zaka tsara daga hayyacin ka zaka in mutum ya fushi kar ka bari fushi ya mallake ka ta yadda baka san abin da kake ba amma abin da yake nufi su masu sauraron ka su iya baka uzuri cewa to ai wannan a cikin fushi yake dan haka magana kai zama ba ta da tasiri eh Okay, su kana ganin kamar sun riga sun yi fushi ne. Eh ta yu haka, ta yu sun riga sun yi fushi ne da suke magana. Amma mun kalli kissar diddika babu alamar sun riga sun yi fushi. Domin wannan ita ce magana farko da aka yi a waje. Fushi kuma na biyo bayan tattaunawa. Idan za ku fara magana da mutum psychologically, kalmar farko da za ka yi ko zai yi in dai ba ka riga ka kusa ta tuntuni ba ba ta zama fushi ba ai shi wanda yake faɗan magana ta farko shi yana neman ya zai ba manzala mafita ne da ya ce za mu yi kaza ko mai ba shi amsa in ma fushin ne shi wanda ya ba shi amsa na farko shi za a fara ba uzurin cewa hala yana cikin fushi da kuma wajen mayarwa amma wanda ya faɗa ta farko wanda ya faɗi na farko ya kaga shi bai kareta kowa ba amma wanda bai mishi mai cewa ƙarya kake abinda yake nufi wanda ya mayar ya ce ƙarya kake mu ɗauka yana cikin fushi to mu yanzu za mu ba shi uzurin cewa fushi ne amma abinda ya sa ba a ba shi wannan uzurin ba saboda dama su a yarensu suna faɗan karabta kayi kuskure kuma a cikin riwayar ba a yi ishara akan cewa a cikin fushi ya faɗa ba abin da ya samu muke fahimtar fushi muna amfani da namu social context ɗin cewa faɗan kalmar ƙarya kake tana zuwa ne bayan fushi shine wannan abin da kake yanzu kana fahimtar kissar da irin setting ɗin ko mun gani a setin din mu in kaji mutun ya fada haka babu shakka fa shi na kai shiga haka amma mutumin da ke cikin hayyacin shi da wuya ya ce ma abokin zancen shi kayya kake a irin setin din mu to wata kila wannan shine abin da kake fada bana istibadin yuwar haka din cewa a fushi ne amma dai wannan shine abin da su malaman da suka sharhi hadisin suka fahimta wallahu a'lam to malam ya ci gaba da cewa at-taghlidu ala man waqafa ma'a ahli al-batil wa in hamiyata ana iya tsananta ma a tsananta fushi akan wanda ya goyi bayan wadanda ba su da gaskiya koda dan ƴan uwan shi ina aka gane wannan shi da aka ce ma wancan kai kana goyen bayan munafikai da aka ce mishi shi wanda ya wancan magana sanu dan ubada shi aka ce mishi lallai kana goyen bayan munafikai ko kuma kamar yadda ya ce mishi ce kai munafiki wa minan nifaqi al-ihjamu an nusrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin munafinci mutum ya rungume hannun shi ki taimakon wani abu da ya shafi jarabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ya ce mishi fa innaka munafiqun kai munafiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana amma bai ce mishi ba haka ba sai dai abin da ya hana azzartar da abin da za a azzartar din ashe wannan munafici da aka zarge shi anan ba munafici irin su ubayi dan sabil ba kai yanzu mutun ne da kake so ka raunata yunkurin da ake yi na kawo karshen wannan matsala to yin abai shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana da abin da zaka yi ka ki ko ka wokantar da abu ko ka nuna wannan abu ba wani abu bane to akwai alamar munafici kamar yanda irin wannan cases da suke faruwa na wasu arna kawai su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana da abin da zaka iya yi dan ka rage radadin wannan zafin ga al'umma ko kuma su masu zagin su ga da lalle sun taba wanda ba a tabawa amma sai kana ba komai da Allah ku rabu da su to wannan alama ce ta raunin imani da munafurci a zuciyarka ina fata mun gane wannan domin inda mahaifinka aka zaga ba za ka wannan reaction din to annabi kuma yafi kowa yafi mahaifin kowa kuma sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa kad yu'adil waliyyu waliyan wa huma min ahli jannati mutun yana iya kin masoyin shi kuma dukan su yan aljanna wani abu na iya shiga tsakanin su wanda aka ce mishi fa innaka munafiqun dinnan dukan su yan aljanna to ana iya samun musulmi mutanen kirki guda biyu su yi gaba da juna saboda wani abu duniya ko su yi wa juna rashin mutunci saboda duniya amma suna nan abu miran su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin Muslim daga cikin alamatus sa'a annabi yake cewa kiyama ba za ta tsaya ba hatta tuqatila fi'atani sai an samu su kungiya guda biyu sun yi faɗa da junan su wakilahuma alal haqq kuma kowace akan gaskiya take su faɗa da junan su yana cikin sahih Muslim a cikin ainihin wato alamatashin alkiyama sai an samu su mutane guda biyu sun yi rigima da juna musulmi mutanen kirki ahlus sunna ƴan salafiyya ƴan izala ƴan komai suna ta faɗa kuma kowa kan gaskiya shi yake faɗa kuma su kasa fahimtar juna wannan kan dajin yana faruwa birjik a ko'ina har kai da kake tsakankani ma ka rasa waye zaka goyi baya waye ke da gaskiya waye bai da gaskiya kuma mun gani yana daga cikin jaraba da Allah yake mutane na gaba malam yace hirsu shaytani ala zar'il husumati bainana shaytan yana da kwadayi kwarai da gaske na ya tsirar da gaba da husuma tsakanin musulmai a ina aka ga wannan da aka ce hatta hammu an ya qatati sai da aka kusa ai fada tsakanin ausu da khazraj a wannan majalisi saboda wannan fitina iqaful husumati bainal mutakhasimai yana daga cikin sunna kokarin hana yin fitina tsakanin masu rigima guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya manta da tashi matsalar yayi iya yin shege cewa wannan husuma ba ta tashi ba tsakanin waɗannan bayin Allah waɗannan masoya na shi wa fihi anna man adhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi qawli aw fi'lin yuqtal wannan yana nuni zuwa ga wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana ko aiki kashe shi za a yi li anna sa'd ibn mu'adh atlaqa dhalika wa lam yunkirhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam domin sa'd ya ce a bari mu kashe shi manzon Allah bai ce a jinin shi bai halasta ba kaga annabi ya yarda da ka'idar a kashe dinki shi sa har yanzu haka wannan kaida take duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ba samu dama ba abin da ya kamata ko shi ya kashe shi waye ne kashe shi hukuma ta kashe shi idan kuma bata kashe shi ba duk wanda yake da karfin hukuncin da bai kashe shi ba sai ya jira in yaji Allah mai hukunci shi kuma kan duk wanda yake gwamna ko shugaban kasa ko wane ne a garin shi ko kasar shi aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karfin sultani da zai hana yaki to ya jira abin da Allah zai bishi bai za a ce mutane su tashi su zanga zanga su dau doka a hannun su ta kone kone su kashe wanda bai jibbe gani ba sai ku kyale shi da Allah yanda sibin jami'a suka yi suka kamo wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka danka shi a gun hukuma shikenan kuma yanzu da haka ta faru sai mu kama shi ko mu kira lauyoyi su rubuta takarda su kai mu hukuma cewa ga abin da wane sai a jira a ga abin da za su idan sun yi fa bi hawa ni'mat in ba su yi ba al'amari na hannunsu ina fata mun gane wannan amma dai hukuncin kenan babu canzawa at-tashabbudu fi muqaddamati ko fi muqaddimati al-kalami amfani da tashabbud wato yin khutbatul haja kafin a fara wani zance kamar yadda aka ce tashahhada annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya sai da yi innal hamdalillahi kaza 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 kamar yadda muka sha fada wannan shi ne abinda annabi yake fara zancen shi a koyi khutbatul haja to idan a majalisi ne wanda mutane da dama za su magana shin idan na farko yayi ta wadatar da sauran ko bata wadatar ba ko kowa idan ya zo sai yayi aikin sahabbai da tabi'ai yana nuni zuwa ga cewa kowa in zai yi jawabi sai yayi nashi tashahhud kamar yadda zaka ga asar da yawa haka a cikin littafan tarihi da littafan asar zaka a majalisi guda an ce wani yayi jawabi da wani miki zai yi shi ma sai dai kara fara tashahhudi wato babu wannan protocol duly observed dan ko a turanci ma an ce wannan kuskure haka wani malami mai ta fara mana cewa irin azo ana jawabi wani ya ce all protocols duly observed ba zai gishi da kowa ba ci to wannan ma kuskure ne babu shi a asalin al'adab mutanen ingila mu ne kawai da muka kiyo shi saboda gaggawa ko mun gani su ma abin su babu wannan dan haka mu kiyaye zama tashakkudi a din da zaka yi jawabi sannan kuma ayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake duk da wasu malamai suna ganin babu laifi ayi wanda ba nashi sannan akwai maganganu game da shin ana farawa da bismillah ko da a'udhu billahi abin da yake mafi inganci shine ba a farawa da isti'aza sai in karatun alqur'ani zaka yi amma duk wani jawabi ba za a fara da bismillah ba sorry da a'udhu billahi ba to bismillah fa sai aka yi sabani wasu suka ce zaka iya fara jawabi da bismillah dan kafin ka fara tashahhud din dan ai ilhaqin ta da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajen rubuta wasiqun shi bismillahir rahmanir rahim da kuma fadan Allah innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ya rasulullahi ila fulan ibn fulan aslim taslam to wannan sayyar magana idan a rubutu ne domin waɗannan duka rubutu ne a wajen rubutu ana sa basmala amma a wajen jawabi da baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake faraji a bakin shi ne alhamdulillah ko innal hamdulillah ba a ruwaito yana farawa da bismillah amma malamai suna ganin babu laifi in an fara amma dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi hamdulillah yake farawa da ita da haka tsayawa a nashin zai fi dacewa da tsantsar sunna ina fata mun gane wannan sai kuma salan salati da mutane suke yi daban-daban shine muka ce an samu tun zamanin sahabbai suna yin salati da sallama da salan zance wanda ba asalin wanda annabi din yake ba sallallahu alaihi wasallama wanda haka yake nuni zuwa ga wasu sahabbai suna da fahimtar za su iya yin nasu salam wannan ya bude kofa mutane suke yin salo iri daban-daban amma dai har yanzu dai na annabi din shi ne sallallahu alaihi wasallama manzon Allah din dai shi ne kan gaba la budda min zuhuri bara'atil bari'i walau kana walau ba'da hin babu shakka duk mutumin da ke da gaskiya gaskiyar shi tana bayyana duk mutumin da bai da nafi aka zarge shi gaskiyar shi za ta bayyana komai daren dadewa sai ne shine fadin ta da take cewa fasai bari ukillahu wata rana Allah zai barantar da shi da kuma mashru'iyatut tauba a cikin hadisin mun ji cewa shari'a ta zo da tuba daga laifi kamar fadin Allah alaman illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim yana daga cikin fadlan Allah idan ka tuba daga laifinka ka gyara kai aiki nagari kai imani sai Allah ya canza laifukanka na baya zuwa ayyuka nagari. A ina muka samu wannan mabda'i na tuba? Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha, shine magana ta gaba, at-taubatu tajibu ma qabla, tana kore abin da ya gabace ta. Da Annabi ya ce wa in kunti al-mamti bi dhanbi, in kuma kin shafi wani zunubi, fastaghfirullah wa tubi ilayhi. Annabi ya ce mata in kin san baki baki fada maganan nan ta kare, in kuma har kin yi wani zunubi to ki nemi gafara Allah daga zunubinki. Fa innal abda idza tarafa bi dhanbin thumma taba taba Allahu alayhi. Annabi ya ce idan bawa yayi itirafi, ma'ana yayi confessing, yayi da yayi zunubi bai tawili ba, bai kalawa shedan ba, yadda cewa yayi wa Allah laifi, don yayi haka sai Allah ya gafarta mai zunubin shi. Shi sa kaga kamar da Allah ya bada labari game da Annabi Adam da Hawwa'u, qala rabbana inna zalamna anfusana, abinda suka fara cewa kin idan tagfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ha, qala rabbana zalamna anfusana wa illam tagfirna wa tarhamna. Na'am, haka a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Sayyidina Abu Bakar addu'a da dingayi a cikin sallah, da yace koya mana addu'a da dingayi. Annabi ya ce ne ka dinga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah na cuci kaina cutarwa mai yawa. Sai na Abubakar wajawa ina kuma ga sauran mutane, da mutum da yace duka koya mishi wata addu'a sai ce to ka dinga cewa ya Allah nayi maka laifi, Allah na yadda nayi laifi, sai ce haba malam wace irin addu'a ce kuma wannan? Mutum da yake kamar cewa kana zarma shi, alhalin kuma hakan shine daidai. In yana cewa inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Haka wannan yana nuna ahaniyatul i'tiraf bidh-dhanb, muhimmancin ka yadda kai ne, kai da kai wa Allah ne, ko ba Allah ba ma, ko a duniya ne ake wata matsala, idan kai ne ki in kai yadda kai ka kawar da matsala mai yawa a cikin tsarin, hatta a kotu ko idan kawai da aka zo ka ce ka yadda kai ne, to kotu za ta duba cewa kai baka bata wahala ba, har ku yi cewa ku barista ya za a fasara abu, ya kuke ci mishi. Da haka akwai yiwuwar a yi maka leniency in an zo judgment, in an zo pronouncement da judgment, to za a duba wannan halin kirki da ka nuna cewa baka ba kotu wahala, sai an ta rikici, an ta kawo shaidu da karke a tabbatar da laifin, ka nuna kai haizu baka yadda ba, don kai da kai sai a samu sauki. Na? Ban gane ba. Yadda ya yi laifi kuma ya tuba. Yes. Ahamiyatu al-i'tiraf bil-dhanb. Sai na gaba shine na 62, la ya'tarifu al-insanu ala nafsihi bima lam yaf'alhu wa in kadzabahu an-nas. Ibn Hazm yana cewa kar mutum ya saki yadda ya yi laifin da ya san bai yi ba, ko da mutane sun karyata shi. In ka san baka yi ba, to kar ka yadda wai suka ce saboda pressure ko saboda wata maslaha ka yadda kai. Kar ka yadda ka ce kai alhalin baka yi ba. Kaga Aisha duka ana ta gwagwarmayar nan, wasu suna ganin ta ce ta yi kawai mana a wuce wurin, amma bata yadda ta yi ba, ta san bata yi ba. Sannan adamu muhabatin nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da san kai game da al'amarin iyalan shi, da ya ce mata in kunti almamti bi dhanbi, ka saurara yadda mutum zai faɗa wa matar shi haka, in kina ganin kin yi wannan laifin ya kamata ta yi mishi kwarjini, ko ya tausaya mata, ko kuma ya ga cewa ba zai iya faɗa mata irin wannan magana, za ta tsaya mata a rai. Na gaba, qawlu kaza wa kaza yukanna biha anil ahwali kama yukanna biha anil a'dadi wa la taqtasu bil a'dadi, lafazin da ake yawan cewa kaza wa kaza, to yana iya ba dan nuna yanayi kamar yadda ake amfani da shi dan nuna adadi, kamar yadda muka ji a cikin hadisi. Na gaba, mashru'iyatul wikala, halascin wakilci, representation. A ina muka samu wannan da tace ajib anni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah ka bada amsa a madadina, kamar yadda malam fiqh suke cewa al-wikala ta kasu gida biyu, wakilci, akwai al-wikalatu bil ajri, akwai al-wikala biduni ajr. In ka ba mutum wakilci ya je wakilce ka a wajen siyan wani abu, a wajen ciniki, a wajen wata tattaunawa, a amso aure, a sauran abinda yana da ya halasta a sa wakilci to zai iya cewa sai an biya shi ko kuma kai ka biya shi ko dai ka biya shi wahalar da yayi ko kuma ka biya shi ma extra akan wahalar da yayi idan mutum ka ba mutum misali wakilci akan gona yana kula maka da gona yawanci akan biya su ko amma na jin na aure da wuya ka ji aika mutum a sauri ya ce kuma sai an biya shi ai ba dai ma ya yi wa fada haka ba za a ga kuma wannan ne rashin imani ne kuma ya kamata ma shi ya sa dukiyar shi wataƙila ya sha mai a motar shi wani ma in ya ji shi zai biya sadakin daga aljihun shi ko kuma irin sauran kuɗaɗen da ake biya kuɗin liman kuɗin baroki kuɗin yan sanda kuɗin wane ne shi zai biya ba zai tambaye ka ba ko to sannan kuma duk wanda ka wakilta in yi magana ba da dinka ta lazimce ka sai in an saka shar'i cewa to fa sai in an kai maka kayanta sannan wakala tana a zamanance akwai ta da yawa irin kamar yanzu stock market wakala ce al-bursa da mutane suke sa kuɗin su a jari ka ba wani ne wakilci ma kasuwanci da haka za su dinga ɗiban percentage haka lawyer da za ka ɗauke shi a matsayin solicitor zai dinga baka shawara shi ma wakala ce shi ma haka kamar yadda na faɗa yawanci mutane ba sa ansa aure da kansu a al'adance suna wakiltawa ne a karɓa musu ita ma wakala ce haka in za a raba gado yawanci za ka ga waɗanda aka yi musu rasuwa musamman mata sukan wakilto ƙannansu da yayyinsu da ƴaƴansu su je su tsaya musu to haka kuma irin wannan sana'a ta POS duk irin ta ce ko mun gani da rikicin da ake ta yi a kan ta dinnan Allah shi kyauta ina ganin gara mu tsaya a ko a awa ɗaya muka ci zami ba awa ɗaya ya isa mala bari mu bar shi a nan karatun ya yi nisa kuma ga shi in Allah ya kimu darasi na gaba sai mu tashi a lamba ta 65 ko da 6 to na yi mamaki duk an raba mutane takarda amma kuma duk ko kunyar ne ko yaya ne oho Allah da shi kyauta za mu sura ran insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi